ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنشين درس من 69 لتاف الأدب المفرد مع الإمام البخاري. ومزامي وكارن كارن تحديثي بداؤكو إن شاء الله. حديثنا 359 زوا حديثنا 361 وانا درسن ينا دو كتا بياني أكان شوا أريكا قباتر دبابون متون أكان كرامي متون wannan shine yazo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Rika gabatar da manya kafin yara. Al-Imam al-Bukhari ya kawo babi akan haka, babi na 165. Yace yabda'ul kabiru bil kalam. A sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, babban mutum ne ya kamata ya fara yin magana. Was-su'ali, haka ma tambaya. Don haka sai ya kawo hadisai waɗanda suke tabbatar da wannan bayani nashi, saboda da'iman al-Imam al-Bukhari idan yayi babi yana bayanin fahimtarsa ne. Duk inda kaga al-Imam al-Bukhari ya ce babi kaza a duka littafansa, to yana tabbatar da fahimtarsa ne. Yabda'ul kabiru bil kalami was-su'al, babban mutum ne ya kamata ya fara yin magana idan za a yi magana, haka ma tambaya. Yace haddathana Sulaiman ibn Harb qala haddathana Hammad ibn Zaid an Yahya ibn Sa'id an Bushair ibn Yasar maula al-Ansar. Wato wannan hadisin yana cikin hadisai waɗanda Bushair ibn Yasar ya ruwaito, ana kiransa maula al-Ansar, wato mejibintar al-Ansar, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mazaunan Madina, su ne ake kira al-Ansar. Wato malamai sukan kira mutum da cewa maula al-Ansar, mejibintar al-Ansar. Jibinta tana zuwa kashi-kashi, kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya yi magana cikin muqaddima ta littafinsa da ake kira Tahzibul Asma'i wal Lughat. Tahzibul Asma'i wal Lughat, littafin al-Imam an-Nawawi, akwai muqaddima da yayi. Idan mutum yana son ya karanta ilimin hadisi, yana da buƙatar samun wannan littafi, musamman muqaddima ta al-Imam an-Nawawi wanda yayi ma wannan littafin Tahzibul Asma'i wal Lughat. Yana mujallal na farko, shafi na 14. Yace da yawa malamai sukan ce maula qaumin wane mai jibintar wasu mutane ne. Wannan yakan zo da ma'ana da yawa, wato yansibuna ila al-qabila. Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai hadisin sa wanda ya zo cikin Sahihul Bukhari, yana cewa haliful qaumi minhum wa maulal qaumi minhum. A zamanin da Larabawa suna hada kai, kuma har yanzu ma kakan ji akan ce kawayen wata ƙasa, ba wani abu ake nufi da kawance ba illa haɗin kai, wato abin da ya samu wannan ƙasa ya samu wannan ƙasa. Tun a zamanin jahiliya akwai wannan al'ada a tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma ƙabilu, wato shi ake kira alhilfa, shine wannan ƙabila ya zama ta haɗa kai da wancan ƙabila, duk abin da ya shafi wannan ya shafi wancan. To idan aka ce haliful ƙabila, ana nufin wato wani wanda ya haɗa kai da wannan ƙabilan, ko da a ce baya cikin wannan ƙabila amma akwai yarjejeniya na zaman lafiya da kuma haɗin kai a tsakaninsu. Don haka yasa akan ce maulahum, akan ce halifuhum ko a ce maulahum. Al-Imam an-Nawawi yace sawa'un kana maula itaqa, sau da yawa akan ce wani maula wane saboda da can bawansa ne daga baya ya yanta shi. Wannan ma'ana guda ce ta kalma ta al-maula, ma'ana guda kenan. Da can ya taɓa mallakar wani a matsayin bawansa amma daga baya ya yanta shi, don haka sai a riƙa kiransa maula wane, har ma akan ce maula rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Imam an-Nawawi yace wa huwa al-aksar, akasari ga littafin hadisai idan ka ji an ce ma wani maula fulanin, to ana nufin wane din ya taɓa zama mai mallakan sa, wato shi din bawan wane ne daga baya ya yanta shi, to sai a riƙa cewa maula wane. Wannan shi ne mafi yawa, amma ba wai yana nuna cewa duk sa'ilin da kaga maula yana nuna cewa da can mutumin bawa ne ba. La, akwai maula na hilfu, wato shi ne alkawari, rantsuwa da Larabawa suka yi a zamanin jahiliya, yarjejeniya da akan yi na zaman lafiya tsakanin kabila da kabila. To wannan shi ma yana ba da damar a kira mutum da cewa maula wane. Kaga aka ce maulal ansar, duk da cewa baya ciki, ya akan samu ta al-munasara, ta kan samu ta maulal islam, wanda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla wato aminta da kuma dangantaka tsakanin musulmai da musulmai. To shi wannan malami da ake kira Bushair ibn Yasar, wannan ikiya ce gare shi wanda ya shahara da ita. Kusan dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawa waɗanda manzon Allah ya bari, Bushair ibn Yasar din nan ya samu ganin su, don haka babban tabi'i ne. An Rafi' ibn Khadijin, ya karbo hadisin nan daga Rafi' ibn Khadijin al-Ansari. Rafi' ibn Khadij sahabi ne musulmin Madina. Sahal bin Abi Hafmata al-Ansari shima sahabi ne musulmin Madina. Waɗannan sahabbai guda biyu duka suka bashi labari, don haka yasa yace an Rafi' ibn Khadij wa Sahal bin Abi Hafma, ba a ce an Sahal bin Abi Hafma ba, wato da Rafi' ibn Khadij da Sahal bin Abi Hafma al-Ansari, annahuma haddasa, sahabbai biyu din nan suka bada labari, aw haddasahu koko sun bashi labari, imma ya ji labarin ta wata hanya ko ya samu labarin kai tsaye daga wurin su. Menene labarin da waɗannan sahabbai guda biyu suka bayar? Anna Abdullah bin Sahal, akwai wani sahabi da ake kiransa Abdullah bin Sahal, wa Muhayyisa bin Mas'ud, da kuma Muhayyisa bin Mas'ud, sahabbai ne guda biyu, Abdullah bin Sahal, Muhayyisa bin Mas'ud, kabilarsu guda, suna kabila da ake kira Banu Harisa, wato cikin Larabawa da ke garin Madina waɗanda suka shahara, wato kabila ta Al-Ausu. Banu Harisa kabila su guda biyu, kuma ‘yan uwa ne. Anna Abdullah bin Sahal, Abdullah bin Sahal dinnan wa Muhayyisa bin Mas'ud, ataya Khaybara, sun tafi Khaybar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Khaybar wato gari ne na Yahudawa. Fatafarraqa fi an-nakhl, lokacin da suka tafi Khaybar sai suka rarrabu wato a cikin itatuwa na dabinai. Me ya kai su Khaybar? Sun tafi ne saboda sayan dabino, a lokacin da aka kulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da Yahudawan Khaybar. An riga an kulla yarjejeniya ta zaman lafiya, saboda haka musulmi zai tafi Khaybar, Yahudawa ma za su zo Madina, ana mu'amala na kasuwanci wanda babu matsala. to sun tafi Khaibar saboda samu dabino, saboda Khaibar wuri ne wanda ke da dabinai kwarai. Da suka tafi sai suka rarrabu, wannan ya shiga ya kama hanyarsa, wannan ma ya kama hanyarsa. Faqutila Abdullah ibn Sahal, sai aka kashe Abdullah ibn Sahal din nan, ba a san wa ya kashe shi ba. Shi Muhayyisa dan baffa ne ga Abdullah ibn Sahal, wato ƴan uwa ne, ƴaƴan baffanni ne Abdullah ibn Sahal da kuma Muhayyisa ibn Mas'ud, ƴan uwan juna ne, wato ƴaƴan baffanni ne. An kashe Abdullah ibn Sahal, Muhayyisa ibn Mas'ud ya kasance kamar yadda ya zo cikin wata riwaya, ana cewa wa hiya yawma idin sulhun, a lokacin Khaibar babu wato yaki tsakanin mutanen garin da kuma musulmai, tunda an riga an kulla alkawari na zaman lafiya tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ata Muhayyisatu ila Abdullah bin Sahal wa huwa yatashakhaqu fi damihi, wannan wata riwaya ce. Muhayyisa ya dawo saboda neman Abdullah bin Sahal, ya gama abin da zai yi, yana zuwa inda suka yi za su haɗu, sai ya ganshi yana ta shure-shure a cikin jini, wato har ma an sare shi da wuka, yana dai shure-shure. Ya takhabbatu fihi wa yadribu, yana mirgina, yana wato wutsul-wutsul, alamar da rai ya zo fita. Katilan, saboda haka sai ya jira shi har dai ya cika. Bayan ya cika, ya mai jana'iza, ya binne shi. Sun makadimar Madina, sai ya dawo Madina, yana zuwa ya samu ƴan uwansa. Ga abin da Yahudawa suka aikata, duk da cewa ba a ga wa ya kashe wannan mutumin ba. Faja'a Abdurrahman bin Sahal, mu ci gaba. Abdurrahman bin Sahal kanin wanda aka kashe ne. Abdurrahman bin Sahal wanda aka kashe shine Abdullah bin Sahal. Abdurrahman bin Sahal sai ya taho da Huwayisa da kuma Muhayyisa ibn Mas'ud. Dama tafiyar an yi ne da Abdullah ibn Sahal da kuma Muhayyisa ibn Mas'ud. To yanzu da shi Muhayyisa ya dawo, sai ya gaya ma dan uwansa shine Huwayisa, wa huwa al-akhu al-asghar. Huwayisa din nan shine babba a cikin su. Ya gaya ma Huwayisa, shi kuma Huwayisa ya kirawo kanin wanda aka kashe shine Abdurrahman bin Sahal. Kaga sun zama su uku kenan. Suka taho ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuwa ga Annabi. Wannan abin a garin Madina ne. Sun zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam su kawo damuwar su. Fatakallamu fi amri sahibihim, wato suka yi magana game da al'amarin dan uwan su da aka kashe, shine Abdullah bin Sahal. To tunda za su yi magana ga su a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa bada'a Abdurrahman, sai Abdurrahman bin Sahal ya fara yin magana. Wa kana asghar al-qaumi, kuma shine mafi kankanta cikin su ukun nan, shine karami. Idan aka ce asghar al-qaumi, ana nufin shine wanda ya zama karami, shine yaro, sun fi shi shekaru. Sai ya fara yin magana. Fa qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi ya ce masa kabbir al-kibar, ka girmama girma, ka girmama girma, wato ka girmama yawan shekaru, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato yana kwabansa. Azim man huwa akbaru minka, ka girmama wanda ya fi ka yawan shekaru, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yasa al-Imam al-Bukhari yace qala Yahya, saboda ya fassara maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Bukhari ba zai fassara ta da kanshi ba, sai ya dauko ɗaya daga cikin wadanda suka ruwaito hadisin, in ka lura an ce an Yahya bin Sa'id, wanda shi ya karbo hadisin wurin Bushair bin Yasar. Yahya din nan, kala Yahya ya fassara wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'anar kabbir al-kibar liyabi al-kalam al-akbar. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine wanda zai jibinci yin magana shine wanda yafi yawan shekaru a cikin ku, ba kai ne ya kamata ka fara magana ba, kai karami ne. Wanda ya kamata yayi magana shine wanda yafi girma a cikin ku. Faqala, lokacin ne sai suka yi bayani, wanda babban cikin su shine wanda ya gabatar da bayani, shine Huwayisa. Fatakallamu fi amri sahibihim, suka yi magana game da al'amarin dan uwansu Abdullah ibn Sahal da aka kashe a Khaibar. fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya ji wannan ƙara ta su sai ya ce musu istahiqu qatilakum kuna cancantar haƙƙin wanda aka kashe muku aw qala sahibakum ko dan uwanku idan aka ce alqatil wanda an kashe aw sahib ko dan uwa kuna cancantar wato diyar wanda aka kashe muku ko kuwa kuna cancantar diyar dan uwanku amma sharadin ku samu wannan diya bi aymani 50 minkum sai an samu rantsuwar mutum 50 daga cikin ku tunda kuna kara ne na an kashe muku dan uwa ba ku da korafin ga wanda kuke gani ya kashe muku don haka wannan mas'ala tana karkashin abinda ake kira alqasama alqasama ita ce a samu mutum an kashe shi a wata unguwa ko dai a kusa da gidan wani amma ba a tabbatar shi ne ya kashe ba ba a kuma ga wanda ya kashe wannan mutumin ba to abinda kawai ke raba wannan gardama shine alqasama yanda ko ake alqasama yahlifu awliya uddami 50 yamina fil masjid za a tafi masallaci yan uwan mamacin wadanda ke da gadon sa wadanda suke da gadon sa sune za su yi rantsuwa za a tafi masallacin da yafi girma a gari bayan an gama sallah ko kuma a samu wani guri na haduwar mutane sannan sai mutum ya tashi yayi bayani ga abin da ya faru unguwar wasu kaza an kashe masa dan uwa kamar inda al-Imam Malik yayi bayani al-Imam Malik yace in kana hunaka lawthun nan ba a yin alqasama sai an samu wata alama da take nuna cewar kashe mutumin akai ba wai aga mutum kawai ya mutu babu alamar an kashe shi ba misali an ga wuka an daba masa jini ya zuba a wannan gurin kaga akwai abin da ake kira al-lawth kenan ko kuma an ga alamar igiya an makure wuyarsa har ma ga alamar ta ita igiyar a wuyarsa wato ya zama dai akwai alamar da take nuna cewa wannan mutumin kashe shi aka yi ba wai mutuwa yayi haka nan ba idan babu alama ba a yin alqasama saboda ajali tana iya samun mutum a ko'ina amma idan akwai alamar kashe mutum aka yi al-Imam Malik yace to lallai abinda ke raba wannan gardama wato shine alqasama yustahlafu al-awliya 50 yaminan al-Imam Malik yace za a nemi su wadan masu gadon wannan mutumin da aka kashe don su ne awliya uddami wadanda suke da gadon su za su zo su yi rantsuwa guda 50 fa idza halafu idan sun yi wannan rantsuwa yuqtasu min al-mudda'a alayhi to wadanda ake korafin su ne suka kashe wannan to fa su ne za su kawo wato diyar wannan mutumin yana cewa tafsirul lafzi indahu an yakuna hunaka alamatul qatl fi wahidin bi aynihi amma kafin akai ga haka dole sai an samu alamar cewa kashe mutum akai imma a kusa da gidan wasu ko a unguwar wasu aw yakunu hunaka adawa zahira akwai wata kiyayya sananniya tsakanin wani da wani sai gashi an samu an kashe shi a kusa da gidan wannan mutumin wanda kuma dama kowa ya sani abokin gabansa ne kaga akwai wata alama kenan to wannan al-Imam Malik al-Imam Shafi'i akasarin malaman sunna sun tabbatar da cewa abin da ke raba wannan gardama shine al-qasama yana da bayani mai tsawo in ka duba littafin fiqhu kamar misali al-qawanin al-fiqhiyya na Ibn Juzay yana shafin 228 da kuma bada'i'u sana'iyya al-Imam al-Kasani yayi magana kan wannan mas'ala cikin malaman fiqhu babu wanda yayi magana kamar sa yana mujallal na 7 shafi na 287 wani sharhin hadisin kamar yadda al-Imam an-Nawawi yayi bayani cikin sharh sahih Muslim juz'i na 10 shafin 144 mu je karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ga abin da zai iya ba ku damar ku samu diyar dan uwanku da aka kashe shine lallai ne a samu rantsuwar mutum 50 cikin ku rantsuwa guda 50 ayman 50 rantsuwa ne guda 50 ba dole ne ya zama masu rantsuwan sai sun kai 50 ba to sai suka ce ya rasulullah qalu ya rasulullah amrun lam narahu al'amari ne fa da bamu gani ba wadanda suka tafin nan mutum biyu ne abdullahi ibn sahal da aka kashe sai kuma muhayyisa shi ma muhayyisa baya gurin illa dai ya taho kenan ya taras da abdullahi ibn sahal wato yana mirgi ne a ainihin cikin jinin sa yana shure-shure bai ga waye wanda ya kashe shi ba don haka al'amari ne wanda bamu gani ba sannan ko mu yi rantsuwa قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم يهودا وزاسوا برنتدكوا إذا أكساموا متن 50 wato aka samu rantsuwa 50 daga cikin su idan su sun yi rantsuwa 50 to shikenan ko kuma ko ku yi rantsuwa ku cancanta wato a tabbatar da wannan laifi ga Yahudawa su suna ganin lalle Yahudawa ne suka kashe shi saboda akwai adawa sananniya tsakanin Yahudawa da musulmai to amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hattara game da warware alkawarin zaman lafiya da ya kulla da wasu mutane akan zato wanda babu tabbas akan shi saboda haka Allah ya shar'anta wannan domin idan Allah ya bar wa kansa ilimi na gaibi kai kokarin shiga babban hadari ne suka ce ya Rasulullah qaumun kuffar yahudawa dai ka san mutane ne kafirai a ce su zo su rantse sau 50 ko 100 ne ba sai su rantse ba tunda sun sani idan sun yi rantsuwa wannan shikenan ba za su biya diya ba manzon Allah sai ya katse gardama din fa fadahu rasulullah min qibalihi sai manzon Allah ya fanshi jinin sa ta gefan sa ta nahiyar sa wato annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya biya diyar abdullah bin sahal saboda ya raba gardama da take tsakanin waɗannan sahabbai da yahudawa domin in ba a yi hakan ba to karshen ta wata rigima ce za ta kaure saboda larabawa suna da kabilanci a zamanin jahiliya yanzu musuluncin bai riga ya gama nuna ba a samu yahudawa sun kashe wani kuma an san unguwansu idan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki irin wannan mataki ba karshen ta za a koma ga ainihin fada irin na zamanin jahiliya sahal yace fa daratu naqatan min tilkal ibl na tarasda wato wata taguwa daga cikin waɗannan raƙumai fa dakhaltu mirbadan lahum wanda har na shiga ainihin inda aka daure su kamar shingen su faraka batni bi rijliha ta harbe ni da kafanta wato raƙuman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya a matsayin diya saboda dai ya tabbatar da lalle abin ya auku kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya diyar wannan mutumin wannan riwayar tana irwaul galil hadisi na 1646 asalin hadisin nan yana sahihul bukhari yana kitabul adab babu ikramil kabir wa yabda'ul akbar bil kalam wa su'al kaga yanda al-imamul bukhari yayi babi a littafin nan haka yayi kamar wannan babi a cikin al-jami'us sahih ne babin da ya kawo a al-adabul mufrad yabda'ul kabir bil kalam wa su'al babban mutun shi zai fara magana babban mutun shi zai fara tambaya idan ana wani guri ana zaune ya kamata karami ya zamanto yana wato yana jinkirta kansa yana gabatar da manya a cikin al'amura kada ya zama mai garaje idan akwai taron jama'a abinda al-Imam al-Bukhari yake tabbatar mana idan akwai taron jama'a to kada karami ya zama yana da karambanin yawan magana alhali akwai manya a gaban sa kada karami ya zama yana da garajen tambaya alhali akwai manya a gaban sa yanda yayi wannan babi haka yayi a cikin al-Jami'us Sahih babu ikramil kabir babi game da cewa a girmama babban mutum wa yabda'ul akbar bil kalam wanda yafi yawan shekaru shi ya kamata ya fara magana wa su'ali da kuma tambaya hadisi na 2677 hadisin ya fi muslim kitabul qasama babul qasama wato hadisin muttafaqun alayhi al-imam an-nawawi a sharh sahih muslim game da sharhin wannan hadisin yace ma'anar wannan hadisin shine annal maktula huwa abdullah wanda aka kashe sunansa abdullah bin sahal walahu akhun ismuhu abdurrahman yana da dan uwa sunan dan uwan abdurrahman walahuma ibna ammin suna da ƴaƴan baffa guda biyu sune muhayyisa da huwayisa sunan guda muhayyisa sunan karamin huwayisa wahuma akbaru sinna min abdurrahman su dukkansu sun girmi ainihin abdurrahman kanin wanda aka kashe falamma arada abdurrahman akul qatil an yatakallam lokacin da shi abdurrahman tunda shine ainihin waliyin mamaci lokacin da ya nufin zai yi magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kabbir wato yatakallamu akbaru minka ya kamata wanda yafi ka yawan shekaru yayi magana shine al-Imam an-Nawawi yace wa alam anna haqiqata ad-da'wa inma hiya li akhihi Abdurrahman ya kamata ka lura da cewar mutane ukun nan da suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam muhayisa huwayisa abdurrahman bin sahal ainihi wanda ya kamata dama yayi magana shine abdurrahman shine ya kamata domin shine dan uwan wanda aka kashe shine dan uwan wanda aka kashe la haqqa fi hal ibnai ammihi wadannan ƴaƴan bakwannin nasa guda biyu ba su da wani haƙƙi game da ainihin diyar wannan dan uwan nasa wa innama amara annabi sallallahu alaihi wasallam an yatakallama al-akbar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa wanda yafi yawan shekaru shi zai yi magana shine huwayisa me yasa li'annahu lam yakun al-muradu bi kalamihi haqiqatan da'wa ba wai ainihin karar bace sun zo suna da bukatar magana da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda ya kamata ya fara magana shine wanda yafi girma wa innama arada annabi sallallahu alaihi wasallam an yatakallama al-akbar me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni wanda yafi girma shi zai yi magana saboda a lokacin ba a riga an fara karan ba amma da a ce kara ce to wanda ke da kara shike da magana wato suna da bukatar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka tunda da sun zo za su ga annabi wanda ya kamata ya fara magana shine wanda yafi girma amma da sun ce ya rasulullah mun kawo kara gabanka zai ce waye kawo kara zai ce to kai mai kara kai ke magana saboda albayyinatu liman idda'a amma magana ce suka nemi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wanda yafi girma shi zai yi magana wato ainihin balsama'u suratul qissa wa kaifa jarat fa idha arada haqiqatan da'wa takallama sahibuha al-imam an-nawawi yace da a ce kara ce suka ga ya mu annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka mai kara shi zai yi magana amma magana ce suka nemi da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yafi girma shi zai yi magana anan yahtamilu anna abdurrahman wakkalahu wa yasa fi da'wa wa musa'adatihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yafi girma ya magana tana yiwuwa abdurrahman bin sahal ya gabatar da shi huwaisa yace masa to yanzu na wakilta ka duk abin da ya shafi wannan al'amari ka gabatar tunda dai kai ne mafi girma wa fi hadha fadilatu sinni inda tasawi fi fada'il saboda haka sai al-imam an-nawawi yace abinda wannan labari yake karantar da mu wato shine falalan yawan shekaru yana da falala ولهذا نظائر كما اكو مثال ده داما سنن النبي صلى الله عليه وسلم يوان شيكرو yana da muhimmanci a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda muka gabatar da bayani inda ya shafi limanci wa fi wilayatin nikah nadban haka nan ta wajen walittakan aure ana so ya zama wanda yafi girma shine wanda zai walicci aure saboda wato samar wa auren gata domin idan ya zama yaro ne ya zama waliyin mace tana yiwa auren naka bazai kima ba amma idan aka ce babban mutum ne ya walici aurenta to babu shakka auren zai zama yana da albarka kamar yanda ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi yace qauluhu sallallahu alaihi wasallam atahlifuna 50 yaminan fatastahiquna sahibakum aw qatilakum shin za ku rantsa sau 50 saboda cancantar diyar dan uwanku da aka kashe al-imam an-nawawi yace kaifa uribatul yaminu ala salasa za ku rantsa inji annabi sallallahu alaihi wasallam shin dukkan su ne masu rantsuwa innama yakunu al-yaminu lilwarith khassa me gado ne kadai zai yi rantsuwan abdurrahman shine wanda zai rantsa sau 50 na rantsa da Allah yahudun nan su suka kashe min dan uwa ya dinga yi sai yayi guda 50 amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku rantsa mai hikimar haka wannan yana daga salo na magana daraja mutum ta wajen magana maimakon kai magana da mutum guda sai ka kawo lamiri na jami za ku yi kaza girmamawa ne gare su alhali mutum ɗaya ne wanda zai rantsa shine abdurrahman bin sahal wa amma al-akharani fa ibna ammi lami rasalahuma ma al-akh su guda biyu din muhayisa da huwayisa ba su da gado saboda ƴaƴan baffa ne matukar akwai dan uwa ba su gado ƴaƴan baffanni ba su yin gado idan akwai dan uwa to shi ko abdurrahman bin sahal dan uwa ne ga abdullah bin sahal don haka ba zai yiwu ƴaƴan baffansa su samu gado ba amma duk da haka sai manzo Allah ya ce za ku rantsa innahu kana ma'luman indahum anna al-yamina takhussu bil waris so daga sun sani sun riga sun sani, amma tunda sun zo da ƙara gaba ɗayansu, annabi sallallahu alaihi wasallam yake gabatar da maganar gare su gaba ɗayansu. Fa tubri'ukum yahudu bi 50 yaminan, sai manzon Allah yace yahudawa kuma za su barrantar da ku idan suka rantse sau 50. Shine al-Imam an-Nawawi yace anan ya tabbata kenan ana iya aiki da rantsuwar kafiri, tun daga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wato tabra'u ilaykum min da'awakum bi 50 yaminan. Idan su ba su rantse ba, yahudawa aka kira su, sai yahudawa suka rantse sau 50, shikenan babu wani abin da za a yi. Jininsa ya zamanto tsautsayi, ba a san waye kashe ba. Karar za a yi watsi da ita, za a yi watsi da karar, tun da dai yahudawa sun yi rantsuwa. Fa idza halafu intahat al-khusuma, da zaran yahudawa sun rantse sau 50, shikenan karar ta kare. Waɗanda ake zaton su ne suka kashe Abdullah ibn Sahal, kaga kenan sun kubuta, don haka ba za a kama su da wani laifi ba. Walam yasbut alaihim shay'un, don haka dole ne a samu rantsuwa, imma gefen masu kara ko gefen waɗanda ake kara. Wa khalastum antum min al-yamin, wa fi hadha dalilun li sihhati yamin al-kafir wal fasiq. Shi yasa al-Imam an-Nawawi yace wannan hadisin yana da ilimi mai yawa, wanda cikin ilimin da aka samu, wato kafiri yana rantsuwa a kotu kuma shari'ar musulunci tana amfani da shi, fasiki yana rantsuwa kuma shari'ar musulunci tana amfani da shi, domin abinda manzon Allah ya faɗa da bakin sa kenan. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya diyar? Al-Imam an-Nawawi yace wa dafu rasulullah qat'an lin-niza, manzon Allah ya biya diya saboda ya yanke gardama tsakanin musulmai da kuma yahudawa, tunda akwai alkawarin zaman lafiya a tsakani. Islahan li zatil bayyin, saboda gyara tsakani. Me yake karantar da kai? Ashe idan akwai alkawarin zaman lafiya tsakanin musulmi da kafiri, ayi kokarin tabbatar da wannan alkawari. Kada ayi amfani da zato, kada ayi amfani da zato sai da yaqini, ai cewa kafiran nan duk da cewa mun yi alkawarin zaman lafiya da su, suna yaudaran mu, suna cin amanar mu, wannan ba hujja bace a shari'a. Da a ce hujja ce, babu shakka da manzon Allah ya warware alkawarin zaman lafiya tsakaninsa da yahudawan Khaybar, da ya kai musu hari saboda jinin sahabinsa guda. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya biya diya. Fa inna ahlal qatil la yastahiquna illa an yahlifu aw yastahlifu al mudda'a alaihim. Asali a ka'ida ta shari'a, Abdullah Abdurrahman bin Sahal zai yi rantsuwa. Idan ya yi rantsuwa, yahudawa su biya diya, idan ba su son biyan diya su yi rantsuwa, idan sun yi rantsuwa an kori kara, magana ta kare. Amma annabi sai ya dauki dukiyarsa ya biya diya, wannan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awar tabbatar da alkawarin zaman lafiya tsakaninsa da kafirai. Shi ake nufi da islahu zatil bayyin bi daf'i diyyatihi min indihi. Wannan shi yasa malamai ke cewa babu laifi da an yi hukunci ga wani baya nan, matukar hukuncin ba dora mai laifi bane. Kaga an yi karan yahudawa har an gama shari'ar a majalisin manzon Allah, amma yahudawan ba su ma san da karan ba. Don haka ana iya yin shari'ar mutum alhali baya kotu. Kaga an yi kara, sun kawo kara gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, har aka yanke karan aka gama, yahudawan ba su ma sani ba. Don haka yasa malamai ke cewa ana iya yin kara, ayi hukunci akan wanda baya gurin, in dai ba dora mar laifi za a yi ba, don in dora masa laifi za a yi, dole sai an nemo shi. Sama'u da'awa fi dima'i fi min ghairi huduril khasmi, wato ana iya sauraron kara ko da abokin fadan baya gurin. Ibn Hajar cikin Fathul Bari, shi kuma ga sharhin wannan hadisin mujallal na 10 shafi na 536 yana sharhin riwayar al-Imam al-Bukhari, yace al-muradu al-akbar fi sinni idha waqa'a tasawi fi al-fadli wa illa fayuqaddamu al-fadli fi al-fiqh wal ilmi idha arabahu as-sinnu. Ba ko da yaushe bane ake gabatar da wanda yafi yawan shekaru, sai idan ya zama wanda aka fi shi yawan shekarun ba shi da ilimi. In yana da ilimi, to ilimin sa yana sa ya wuce wanda yafi yawan shekaru, saboda haka ilimi kan daga yawan shekarun mutum. Ko da a ce yaro ne, idan yana da ilimi, to ana iya gabatar da shi akan wanda yafi yawan shekaru, saboda shi wancan shekarun kadai yake da su, wannan kuma yana da ilimi bayan shekarunsa. Idan aka ce yana da ilimi, ya san abin da wancan mai yawan shekarun bai sani ba, hadisin a babi na gaba, babi na 166. Idan lam yatakallamil kabiru halil asgari an yatakallam, idan misali ana hada wuri guda kamar a majalisi, ya zamanto babban mutum bai iya magana ba, tunda an ce shi karami kada yayi garajen magana alhali akwai manya a gurin. Wannan ita ce tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To amma idan babban bai yi magana ba fa, shikenan sai a tashi wurin ayi shiru. Halil asgar an yatakallam, shin karamin yana da damar yayi magana? Tunda manya ba su yi magana ba, sai kawo hujja akan wannan bayanin nasa. Hadisi na 360. Haddathana Musaddad bin Musarhad قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب yana cikin jikokin sayyidina Umar Ubaidullah qala haddathani Nafi'u yace Nafi'u maula ibn Umar wa rawiyatuhu Nafi'u ya bani labari an ibn Umar ya karbo hadisi wurin Abdullah bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarana majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya masa habbai tambaya ya jefa musu jarabawa. Wannan yana daga cikin dalilai da yasa malamai suke cewa gwada ilimi ya samu asali daga majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam. A gwada ilimin mutane saboda karfafa musu, shine abinda hadisin Abdullah bin Umar yake gaya mana. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa habbai, akhbiruni bi shajaratin, ku bani labarin wata bishiya, masaluha masalun muslim, ita wannan bishiya kamanta yana kama da musulmi, wato bishiyar tana da kamanni da musulmi. Ku gaya min, bari in baku misalin inda suke kama da musulmi. Inji annabi sallallahu alaihi wasallam, tu'ti ukulaha kullahin, ita wannan bishiya tana bada abincinta a kowane lokaci, bi izni rabbiha, da izinin Allah mahaliccinta. Ta inda take kama da musulmi, la tahuttu waraqaha, ita wannan bishiya ba ta kakkaɓe ganyenta, wato ganyenta bai faduwa, kaga ta yi kama da musulmi. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam, ba za ka taɓa samun malami kamansa ba. Yana da hikima na karanta da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda ya nuna wa sahabbai darajar musulmi a wajen Allah, sai ya kamanta rayuwar musulmi da rayuwar wata bishiya. Yana son ka dubi wannan bishiya da kyau, yanda bishiyar take bada amfani haka rayuwar musulmi yake bada amfani, yanda wannan bishiya bata asara haka wannan musulmi baya asara. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa ma sahabbai kalubale sai ya shiru. Wannan kaga ya nuna cewar manzon Allah yana jarabawa ga sahabban shi, jarabawa ce, domin malami yakan yi jarabawa ga dalibansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, ba za ka samu a tarihi wanda ya fara wannan ba in banda manzon Allah. Don haka yasa kafirai suka yi talleƙawa, suka dinga leka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, suna zaqulu alkhairi mai yawa, suna tsara rayuwarsu, sai ka dauka ai wato sun gaje shi ne wani guri, la musuluntan ne ba za su yi ba, amma duk abin da ka gani a rayuwar kafirai mai kyau sun dauko shi ne daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan idan kana karanta littafai na munafinci da aka tsara wa tarihin musulunci, zaka gani almustashriquna, waɗanda dama can yammacin duniya sun turo waɗanda suka tafi ƙasar Larabawa, suka zauna suka koyi larabcin, suka karanta musulunci, sun karanta alkur'ani, sun karanta tarihin musulunci, sun karanta sunnonin manzon Allah, suka tace suka cire alkhairin, suka koma yammacin duniya da shi aka tsara yanayin tafiyar ƙasashensu, amma musuluncin ba za su yi ba. To alhamdulillah, albarkan da ya samu, kuma manzon Allah ya ƙara samun daraja ko da ba ku karbi addininsa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya jarabawa ga sahabbai, shi ya fara jarabawa ga dalibansa. Saboda haka dan an ce ana madalibai jarabawa, in kace bid'a kai babban kuskure, waye wanda ya fara jarabawa ga dalibai? Shine annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce musu, ku bani labarin bishiyar da take kama da musulmi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru. Abdullah bin Umar yana dan karami yana gurin, yace fa waqa fi nafsi an-nakhla, ni tunani ya auka ma raina wannan bishiyar ita ce ta dabino. Dan misalin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, misalin yana kama da bishiyar dabino. Fakarihtu an atakallam, amma na kyamace in yi magana saboda zan zama mai karambani. Wa samma Abu Bakarin wa Umaru radiyallahu anhu, ga sayyiduna Abu Bakar a gurin, ga sayyiduna Umar shine babansa, manyan mutane na gaban manzon Allah. Falamma lam yatakallama, ba su yi magana ba, taya za a yi ne in bude baki in yi magana? Ashe kaga tarbiyar manzon Allah ya nuna cewar ana girmama manyan mutane a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. To babu wanda ya bada amsa, kamar yadda ya zo cikin wannan riwaya, a wasu riwayoyi na labarin kowa ya yi ta bada nashi fahimta ga irin bishiyar. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya nakhla, itace itaciyar dabino, itace bishiyar dabino. Kaga Annabi ya faɗa sai ya shiru, wato ya barka da tunani ka je kai tunanin yaya misalin bishiyar dabino yake da rayuwar musulmi. Ka je ka dube shi da kyau, zaka ga cewar lallai musulmi yana da gata mai yawa wajen Allah subhanahu wataala. Allah ka samu wannan siffa. Falamma kharajtu ma'a abi, sa'ilin da na fita tare da mahaifina, wato shine sayyidina Umar, mun bar majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu sai nace ya abati baba, sai yace na'am, ji Abdullah ibn Umar. Waka'a fi nafsin nakhla, amsar da manzon Allah ya bayar din nan, fa ni tunani ya fada ma raina tuntuni, wannan bishiyar ita ce bishiyar dabino. Kala sai sayyidina Umar ya ce ma mana aka an taqula, ha me ya hana ka fada? Law kunta qultaha kana ahabba ilayya min kaza wa kaza, aida ka fada, da fadan ka din nan yafi min kaza da kaza, wato da na kusan magana ka fiye da kaza, fiye da kaza, bai fadi menene ba. Amma dai sayyidina Umar yayi misalin wasu abubuwa manya, yace da kayi magana, magana ka na kusan ta a ce fiye da kaza, fiye da kaza. Wato sayyidina Umar ya ji dadi saboda a ce majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ya jefa tambaya, babu wanda ya bada amsa sai dan sayyidina Umar, ko da yake Umar bai bada ba, amma dai dan sa ya bayar, kaga zai ji dadi, gidansa ya samu albarka. Ai da ka fada da na fi son haka. Kala sai Abdullah ibn Umar yace mana'ani, ma mana'ani illa lam araka, babu abin da ya hana ni in yi magana sai dai kasancewar ban ganka ba. Wala Abu Bakarin, kuma ban ga sayyiduna Abu Bakar, takallamtu ma kun yi magana ba. Fakarihtu, sai na kyamata, sai na kyamata ni ko in fara magana. Wannan hadisin yana sahihul Bukhari kitabul ilmi, babul fahmi min fil ilmi, yana kitabul adab, babu ikramil kabir wa yabda'u al akbar bil kalami wa su'al, yana farkon sahihul Bukhari kitabul ilmi. Sannan yana sahihu Muslim kitabu sifatul kiyama wal jannatu wan nar, babu masalul mu'min masalul nakhla. Wannan hadisi yana da ilimi da yawa, yana karantar da mu ya kamata uba ya rika daukan dansa zuwa majalisin ilimi. Sannan Umar ya dauki dansa ya tafi da shi majalisin ilimi, har ma dan ya samu fahimta mai karfi game da karatun da ake fiye ma da waɗanda ke gaban manzon Allah. Saboda haka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kada aba'uhum ya'khuzunahum ila tilka almajalis at-tayyiba al-mubaraka, iyaye suna daukan ƴaƴansu su kai majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar ga sharhin wannan hadisi cikin Fathul Bari, yana kitabul adab, hadisi shafi na 536, yace ashara bi iradihi ila anna taqdimal kabir haythu yaqa'u at-tasawi. Abinda al-Imam al-Bukhari yake mana ishara da shi da wannan hadisin, inda aka ce kada ƙarami yayi magana shine idan babba zai yi magana, amma idan babban bai yi magana ba, law kana inda as-saghir ma laysa inda al-kabir, da dai a ce akwai ilimi ga ƙaramin, ilimin da babu shi a wurin babba, fala yamtani'u min al-kalami bi habaratil kabir, bai kamata yayi kiyin magana ba, kamar yanda ya auku majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga anan idan aka ce an tafi karatu, babba bai iya tambaya ba, kai kuma kana da alamar tambaya, ko kana da abin da zaka faɗa, misali ko an yi tambaya kana da amsa din, idan babban mutum bai bada amsar ba, bai kamata kai kai shiru ba. لأن عمر تعصف حيث لم يتكلم ولده مع أنه اعتذر له بكونه بحضوره وحضور أبي بكر ومع ذلك تعصف على كونه لم يتكلم سيدنا عمر وترنسا يا باشي سبود دانسا ببادا أمسا با نعم يا يدد أزرنسا akwai sayyidina Umar a wurin akwai sayyidina Abubakar amma tunda ba su bada amsa ba fa ai ba za ka yi shiru ba sai ka ce to ni ina da fahimta me ya fahimta ka sai ka bada amsa don haka ana gabatar da babban mutum akan karami idan karamin idan babban mutum ya kasance bai bada amsa ba to ya kamata karamin shi ya bada amsa babu na 167 al-Imam al-Bukhari ya ce babu taswidil akabir babu game da shugabantar da manyan mutane wannan babi yana karantar da mu cewa ya kamata idan za a shugabantar da mutum ya kasance ya fi yawan shekaru wato a yi la'akari da yawan shekarunsa kada a shugabantar da yara akan manya taswidul akabir haddathana amr bin marzuqin qala haddathana shu'bah bin al-hajjaj al-ataki an qatada bin di'ama as-sadusi الإمام قتادة سمعت مطرفا ناجي مطرف بن عبد الله بن الشخير يا بعد الأباري أن حكيم بن قيس بن عاصم حكيم بن قيس بن عاصم يا بعد الأباري أن أباه مهي فنسا بابنسا شين قيس بن عاصم بابنسا شين قيس بن عاصم التميمي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم واتومتم يناد تاريه من جرمى wanda Ibn Hajar yayi magana akan sa a cikin Fathul Bari yana kitabu Uquqil Walidain yana babu Uquqil Walidain min al-Kaba'ir a mujallad na 10 shafi na 406 hadisin yana sharhin hadisin Al-Mughira bin Shu'ba annin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah harrama alaikum uquqal ummahati wa man'an wahati wa wa'dal banati Allah ya hana ku ku rika binna ƴaƴa mata yana sharhin wannan hadisin hadisi ne muttafaqun alayhi yana sahihul bukhari yana sahihul muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya hana abinna ƴaƴa mata ibnu hajar yana sharhi kan wannan hadisin al-mughira bin shu'ba yace wa wa'dul banati huwa dafnul banati bil hayati larabawa suna da wannan al'ada idan mutum ya haifi ƴa mace ya binne ta da rai wa kana ahlul jahiliyyati yaf'aluna zalika mutanen jahiliya suna yin haka karahatan mifihinna saboda kyamar haihuwan wato mata larabawa suna kyamar su haifi ƴa mace sai ibnu hajar yace wa yuqalu inna awwala man fa'ala zalika wanda ya fara binne ƴa mace shine wannan sahabin qais bin asim at-tamimi shi wanda dan sa ya ruwaito wannan hadisin game da shi yana bada labari game da shi to Qais bin Asim at-Tamimi ana cewa shine wanda ya fara binne ƴa mace wa sababu dalilin da yasa yake binne ƴaƴansa mata idan ya haife su akwai wani sarki da ake kiransa An-Nu'man bin al-Mundhir yana cikin sarakunan al-Hira wata daula ce ta Larabawa a zamanin jahiliya mai tarihin gaske tana wato tsakiyar kasar Iraq maso kudu tsakiyar kasar Iraq ana kiranta daular Hira to shi wannan daula wato ta yi karfi kwarai a tarihi kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sarkin ana kiransa An-Nu'man bin al-Munzir yana da wuya ka karanta tarihin Larabawa baka ga tarihin sa ba sarki ne wanda ya samu karfi saboda yana kusa da daular Farisa daulan Farisa su ne suke yankin Iran zuwa abinda ya shafi gabacin duniya wanda a lokacin daula ce mai karfi tana tare da shi tana karfafa masa to sai ya zama yana yakan kabilu na Larabawa da suke kusa da shi gazabani ta me daga cikin yaƙe-yaƙen wannan sarkin sai ya yaƙi kabilar shi wannan sahabin da ake kiransa Qais bin Asim at-Tamimi fa qama al-jaysu rundunar ta ci nasara akan jama'ar su fasabau zararihim don haka yayin suka kama ƴaƴansu da matansu suka zame bayi Larabawa suna da wannan idan aka ci yaki to sai a kama ƴaƴan sai su zama bayi wa kana min bainis sabaya ibnu Qais bin Asim daga cikin wato fursunan da aka samu bayin da aka samu wato akwai yar shi wannan sahabin shine Qais ibn Asim yassa wa kana jamila tana da kyan gaske kyakkyawa ce Qais ibn Asim saboda ka shi wannan sarkin da ya yake su An-Nu'man sai ya rike ita wato yar Qais ibn Asim ganin tana da kyau sai ya rike ta fa anabahul qaum jama'ar Banu Tamim suka dinga kawo roƙon su akan yayi hakuri ya sake musu yaya wa sa'aluhu an yuharrira asrarahu sai sarkin sai ya yadda fa khayyara an-Nu'man an-nisaa al-asirati saboda haka sai shi sarkin An-Nu'man bin al-Munzir sai ya ce ma waɗannan mata da aka kama din yace kowace ta faɗi wanda take so a maida ta gare shi wannan sai ta ce mijina shine wane sai a neme shi sai a kai masa matar shi wannan ta ce wane shine babana sai a neme shi sai a kai masa yarsa wanda duk mace ta ce shine take so a maida ita gare shi to zai maida ita kaga ya kyauta musu dama sun bukace shi da ya taimaka ya haka wato sun yadda yana da karfi suna bashi hakuri akan wannan abin yakin da aka yi amma ga bukatar su yana cewa fa min hunna man ikhtarat abuha faradaha li abiha daga cikin waɗannan mata akwai wacce ta ce babanta take so a maida ita gare shi sai ya dauke ta sai ya kai ta ga mahaifinta wa man ikhtarat zawjaha raddaha li zawjiha idan mace ta ce mijinta take so a kai ta gare shi sai a hada ta da mijin nata illa ibnata Qais ibn Asim Qais ibn Asim yassa da sarkin An-Nu'man ya tambaye ta to kefa waye za a maida ke gare shi sai ta ce a ni ba ni son a maida ni ga kowa ina so in zauna da kai ka dora da abin da kai ce anan wannan sahabin yassa ce Qais ibn Asim At-Tamimi ya zamanto wannan sarki ya yake su ya kama ta kuma ya rike ta saboda kyanta amma da aka roke shi ya sake waɗannan bayi ya yadda ya sake su gaba ɗaya kuma har ita din ma yace wa kike so a maida ke gare shi tace ba ta son komawa ga kowa ina so in zauna da kai babban sarki ne to wannan labari da ya iso ga Qais ibn Asim yace yanzu wannan yatawa abin da take nan ba ta kaunar dawowa gare ni wanda ya yake mu ya kashe mana jama'a ya dauke ta a matsayin fursun da tana wajensa a matsayin baiwa ta yadda ta zauna da shi ba ta kaunata wa aqsama sai rantsa da Allah annahu la yuladu lahu ibna illa qatalaha ashe ƴaƴa mata ba su da amana don haka duk ƴa mace da aka haifa zai kashe ta fa kana yaqtuluhunna saboda haka in dai aka mar haihuwar ƴa mace sai ya kashe ga waccan ƴa tashi irin cin amana da ta yi mai wa qad qatala aw wa'ada ba'da zalika ba'da tilka binti aqsar min 10 maratin ana cewa ya kashe ƴaƴansa mata sun hi goma bayan ita wannan wato da ta ci amanar sa duk ƴa mace da aka haifa ma zai kashe shine Ibn Hajar cikin Fathul Bari yace wa kana ba'du a'da'ihi agara alai fa asara bintahu asalin sababi da yasa Qais ibn Asim yake kashe ƴaƴansa mata saboda wannan yaki wanda An-Nu'man ibn al-Munzir yayi ya kama ƴarsa fattakhadha li nafsihi thumma hasala bainahum sulh da aka samu sulhu tsakanin su fa khayyara ibnatahu fa ikhtara zawjaha ya ba ma yar Qais zabi ta koma ga mahaifinta sai ta ce a tana son zama da shi fa ala Qais ala nafsihi don haka yasa Qais ibn Asim ya rantsuwa Allah tulada lahu bintun illa dafanaha hayya in dai aka haifa masa ƴa mace to zai binne ta da rai to daga lokacin Ibn Hajar yace fatabi'ul arab sai larabawa ma duk wanda ya ji labarin sai ce to lalle ƴa mace fa ba ta da amana yanzu wannan ƴa abin da take na to duk wanda ya samu ƴa ya binne abin sa kawai shikenan sai ya zama al'ada wa kana min al-arab fariqun sani ibnu hajar yace to amma akwai wani bangare kuma na larabawan yaqtuluna auladahum mutlaqan wannan su suna kashe ƴaƴansu mata tun kafin ma zuwan Qais ibn Asim suna kashe ƴaƴa mata imma nafasa minhu ala ma yanqusuhu min maliki wasu suna kashe ƴaƴa mata din saboda kyamatar wato dukiyar da yake batarwa akan ta kuma ba zai wata riba akan ta ba tunda bayan ta girma aure za ta yi amma ɗa namiji zai amfana da shi wa in ma min adami ma yunfiquhu alayhi ko ko ya zamanto ba shi da dukiyar da zai ɗawainiyar ta shine Allah madaukaki ya kawo bayanin su a cikin alqur'ani misali suratul nahl aya ta 59 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna wautan larabawa da ke haka din وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب الله يتساء على ساء ما يحكمون wato yana nuna abinda larabawa suka yi a zamanin jahiliya abu ne wanda ke mara kyau albishir da za a yi wa mutum albishir ai matakka ta haifi ya mace wato sai ya rika kaude kai bai so mutane su ga fuskansa saboda fuskar ta riga ta murtike da jin labarin mace aka haifa ransa ya baci inji Allah subhanahu wataala ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi yana buya ga mutane yana koya fuskarsa ga mutane saboda munin albishir da aka yi mai a yumsikuhu ala hunin shin ya rike wannan dan duk da wulakancin da ya samu am ya tusuhu fi turabi koko ya jefa shi a turbaya ya binne shi ala sa'a ma yahkumun haka nan suratu takwir wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutila wanda aka binne da rai lokacin da za a tambaye ta a kiyama wani laifi ne ta aikata ibnu hajar yace to amma larabawan akwai wadanda suke da halin kware kuma ba dukkan su ne suke da halin tsiya ba akwai wanda ake kiransa Sa'sa'atu binu Najiya kabila ɗaya yake da Kaysu binu Asim kabila su guda Banu Tamim Sa'sa'atu binu Najiya At-Tamimi awwalu man fadal mau'uda shi kuma tunda Kaysu binu Asim yayi alkawari idan aka haifa masa ƴa mace zai binne ta shi kuma Sa'sa'a binu Najiya At-Tamimi sai ya sanar da dukkan duniya idan akwai wanda yake son ya binne ƴa mace don Allah ya gaya mar su yi ciniki zai biya ya karbe ta saboda haka idan mutum ya haifi ƴa mace kaga tunda ya san zai samu kuɗi ai ba zai je ya binne da rai ba sai ya nemi Sa'sa'a bin Najiya At-Tamimi ya ce masa to ina da son je in binne wannan ba sai ya ce to no za a baka wadhalika annahu kana ya'midu ila man yuridu an yaf'ala zalik Ibn Hajar ya ce idan ya ji labarin ga wani wanda yake son ya je ya binne ƴarsa mace fa yafdiyal walada minhu bimalin yattafiqani alai zai je ya samu uban ya ce to ina son mu yi yarjejeniya da kai mu yi ciniki game da wannan ƴa mace da zaka binne da rai ka gaya min kuɗin da za a baka ni ka bani ƴan ina so kar ka binne ta a zamanin jahiliya fa kafin ma bayyanar manzon Allah akwai daga cikin ƴaƴan jikokinsa daga cikin jikokin shi Sa'sa'a din nan mutumin kirki kaga halinsa na kirki tun ma musulunci bai bayyana ba akwai wanda ake kiransa al-Farazdaq wani mawaki da ake kiransa al-Farazdaq wanda a zamanin sa babu mawakin da yafi shi shahara ta wajen kwarewa da sanin larabci yayi zamani da Sayyidina Ali bin Abi Talib jikan wannan sahabi dan dukkan su sun musulunta Sa'sa'a din ya taras da manzon Allah kuma ya karbi addinin musulunci jikansa shine wannan mawaki da ake kiransa al-Farazdaq yana cewa wajaddil ladzi mana al-wa'idati wa ahya al-wa'idu falam yu'adi kakana shine wanda ya hana binne ƴaƴa mata yake raya ƴaƴa mata ya hana abinne su dare wato abin alfahari ne jikansa ne yake wannan waka yana yabon abinda kakansa ya aikata a zamanin jahiliya وقد بقي كل من قيس وصعصع ابن حجر yace to da Kaysu bin Asim wanda yayi alƙawari duk sa'ilin da aka haifa masa ƴa mace zai binne ta dare da Sa'sa'a wanda shi kuma yake bin masu nufin su binne ƴaƴa mata dare yana sayan su kowannan su Allah ya bashi dare ila an adrakal islam har dai mabayyanar manzon Allah kuma Allah ya nufe su da musulunta wala kuma suhba kuma kowannan su yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi Kaysu bin Asim wanda ya dinga binne ƴaƴa mata saboda ƴarsa ta yi mar abin kunya ɗansa ya bada labarin shi shine yake wannan bayani mu ci gaba da hadisin dan yana da yara maza 32 yana da yara maza 32 tunda matan binne su yake ta yi da rai yana da yara maza 32 daga cikin waɗannan yaran nasa akwai Hakim bin Qais bin Asim At-Tamimi yace anna abahu babansa ausa inda mautihi yayi wasiya lokacin mutuwarsa banihi ga ƴaƴansa maza guda 32 nan ƴaƴansa maza 32 babansa ya musu wasiya kafin ya rasu babansa sahabi. Faqala sai ya ce musu ittaqullah, ku kiyaye Allah ya ku ƴaƴana. Wasawwidu akbarakum, ku rika ba da shugabanci ga mafi girma a cikin ku. Wannan shi ne hujjan al-Imam al-Bukhari. Ku rika ba da shugabanci ga wanda yafi girma a cikin ku. Fa innal qauma idza sawwadu akbarakum, idan jama'a suka shugabantar da wanda yafi girma daga cikin su, khalafu aba wato abahum kenan, sun maye gurbin babansu. Shi ake shi yasa ake cewa babban wa kamar uba ne. Idan wanda yafi girma ya zama shine shugaba, to kamar kenan an maye gurbin mahaifi. Wa idza sawwadu askarahum, idan ko suka shugabantar da wanda yafi wato karancin shekaru, azra bihim zalika fi akfa'ihim, wannan zai kawo raini ga sa'o'in su. Domin idan aka ce yaro ya zama shugaba, sannan sa'o'in sa ba za su bashi girma ba, kaga na sama da shi sun raina shi, sannan sa'o'in sa ma sun raina shi. Waɗanda kawai ke iya jin maganar su na kasa da shi ne, wato al'umma kashi uku ne. Al'umma kashi uku ne, da waɗanda suka girme ka da sa'o'in ka da kannan ka. Idan ka ba da shugabanci ga yaro, to da manya da sa'o'in sa ba za su girmama shi ba. Waɗanda ya rage ma wannan sarkin su ne ƙannansa. Amma idan ka ba wa babban mutum sarauta shugabanci, to ka ba shi iko a kan kashi biyu na al'umma, wanda su ne sa'o'insa ya ɗara su tunda yanzu ya zama shugaba a kansu, ƙannansa yana sama da su, don haka sai ya samu iko a cikin al'umma. Dama iyaye sun riga sun manyanta, kuma zai yi wuya a samu iyaye sun kai gare na wanda ya samu sarauta. Wa alaikum bil mal, ina muku wasiya da kokarin neman dukiya, wato riƙon dukiya, wasina'ihi, da kuma sana'ar neman sa, wasiyar da shi yake ma ƴaƴansa. Fa innahu man bahatul lil karim, saboda wato kamar matashi ya ce ga mai kirki, man bahatul lil karim, dukiya abin fadakarwa ne ga mai kirki. Idan mutum yana da karinci, to dukiya tana amfanarsa. Wa yustagna bihi anil la'im, sannan ana amfani da dukiya a kare mutunci daga mutumin banza. Mutumin banza shine al-la'im. In kana da dukiya, mutumin banza bai taka ka. Don haka yasa ku nemi dukiya, ku rike, ku yi sana'a, abinda yake gaya ma ƴaƴansa. Wa iyyakum wa mas'alatan nas, ku kiyaye roƙon mutane. Fa innaha min akhiri kasbir rajul, ƙarshen sana'ar mutum shine a waye gari roƙo. Sana'ar ƙarshe wato ya zama a duniya baka samu abin da zaka iya yi ba, duk duniya ba sana'ar da zaka iya, to sana'ar ƙarshe in tana halatta a sunnar manzon Allah shine ta zama maka roƙo. Kuma gaskiya ne, domin a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum baya komawa ga roƙo sai an rasa kowace mafita. Idan an rasa mafita, to mutum sai wa idza muttu, yace idan na rasu, fala tanuhu, kada ku yi ihu. Fa innahu lam yunah ala rasulillah, saboda ba a yi ihu ga manzon Allah ba. Wa idza muttu, idan na mutu, idan na rasu, fadfinuni, sai ku binne ni, bi ardin, a wata ƙasa, la yash'uru bi dafni Bakr bin Wa'il, wanda kabilar Bakr bin Wa'il ba su sani ba. Idan na rasu, ku binne ni a ƙasar da Bakr bin Wa'il, kabilar Bakr bin Wa'il ba su sani ba. Wannan kabilar ta Bakr bin Wa'il tana daga cikin mafi girman kabilun Larabawa a ƙasar Larabawa gaba ɗaya. In ana neman manyan kabilu, akwai Banu Bakr bin Wa'il, saboda ana samun su tun daga tsakiyar ƙasar Larabawa, shine yankin Najd, ya miƙe har ya shiga Iraq, har ya isa nahiyar Syria, har ya isa ga wato kusan suna makwabtaka da Turkiya. Kabila guda ta tafi wannan har ta ƙasar Bahrain. Ana samun wannan kabila ta Banu Bakr, suna da yawa. Yace baya son inda za a binne shi ya zama wannan kabilar sun sani. Me yasa? Ya gaya musu dalili. Yace fa inni kuntu ugafiluhum, saboda da wato ina musu wato danyen aiki. A zamanin da na musu danyen aiki, shi ake nufi da at-tagaful at-ta'ammud, na musu ganganci. Idan aka ce an yi ganganci fi jahiliya, wato ya taba su kenan, ya kashe musu mutane da yawa, amma bai fito ya faɗa ba, tunda yanzu ya tuba ya zama musulmi. Ya zama musulmi kuma sahabin manzon Allah, shine yake gaya musu zamanin jahiliya na yi musu danyen kai, na musu ta'adi mai yawa. Kasan zamanin jahiliya farauta ake, waɗannan kabilu su yi farautan waɗannan, to shi ya ce na yi farautansu wanda sun neme ni sun kasa samu. To yanzu musulunci ya zo na karɓi addini, idan na mutu suka san ga inda kabarina yake za su iya zuwa su tone, saboda su wulakanta gawana, ba su iya wulakanta ni ina da rai ba, saboda manzon Allah yana nan da rai ya haɗa kan musulmai. Amma tana yiwuwa akwai ragowar ƙiyayya ta jahiliya, wanda idan na mutu wani zai ya tafi ya tone, to wannan gabar da manzon Allah ya kashe za ta dawo. Kaga yayi wasiya ne muhimmiya, wasiya ce muhimmiya, larura ta sa ya ce a binne shi a wurin da wato Banu Bakar ba su sani ba, saboda ya batar da wata al'ada mara kyau wacce ta kasance ga Larabawa a zamanin jahiliya. Wannan labarin ya inganta, malamai da yawa sun bada labarinsa, akwai riwayar Al-Hasan al-Basri, akwai riwaya ta Al-Ahnab bin Qais, akwai Khalifa bin Husayn, ga kuma riwayar da muka karanta ta ɗansa shine Hakim bin Qais, dan shi wannan sahabi din. In ka duba Al-Mu'jam al-Kabir hadisin 870, kamar riwaya ta Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri yace haddathani Qais bin Asim al-Minqari qala qadimtu ala Rasulillah. Al-Hasan al-Basri yace Qais bin Asim da kansa ya karantar da ni wannan labari. Na taso daga garinmu, nazo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, na iso ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ani, lokacin da manzon Allah ya ganni, sami'tuhu yaqul, sai naji yana cewa hadha sayyidu ahli al-wabar. Manzon Allah yana gaya masa sahabbai, kun ga shugaban masu zama a daji. Wato indai mutum yana zama daji, to bai yi darajan Qais bin Asim ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da sahabbai saboda sunansa ya shahara, amma ba a san shi ba. Lokacin da ya iso Madina, yana isowa majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ke gaya musu, kun gafa ga shugaban duk masu zama a daji makiyaya, wato shugaban makiyaya. Falamma nazalna, lokacin da jama'ar da muka zo tare da su, tawagar da muka bakunci Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan mun sauka, sai na iso ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, na samu yin magana da shi. Faja'altu uhaddisuhu, ina bashi labarin halayena a zamanin jahiliya saboda yamin gyara. Qultu, sai na ce mar, ya Rasulullah, almalu allazi la yakunu alayya fihi tabi'a min dayfin bafani wa iyalin kasuru, ina so ka min bayani game da dukiya wacce Allah madaukaki ya bani. Kamar misali, ni dai mutum ne mai liyafa, kuma ina da iyalai da yawa, kuma Allah ya bani wadata, me kake gani game da tara dukiya? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ni'mal malu al-arba'un, madalla in dukiya ta zama, to raƙuma sun kai 40, to madalla kaga baka talauce ba, 40 sun ishe ka, sannan baka yi wadatan da dukiya za ta shagaltar da kai ba. In dai 40 sun samu, manzon Allah ya ce tufalillahi alhamdu, madalla. Kamar manzon Allah yana nuna masa ita dukiya ni'ima ce, amma daidai biyan bukata, kar ta wuce biyan bukata yadda za ta shagaltar da kai. Sai manzon Allah ya ce wal aktharu as-sittun, idan kuma har ma ta yi yawa, to su kai raƙumai 60, babu laifi. Wa wailul li ashabil mi'atayn, sai manzon Allah ya ce amma mutum yana da raƙumi 200 kaitonsa. Mai raƙumi 200 kaitonsa, sai manzon Allah ya ce illa man a'ata fi risliha wa najdatiha, sai dai fa idan mutum yana da raƙumai sun kai 200, yana kyauta da raƙuman, kuma kyautan da yake a cikin walwala da cikin tsanani, a cikin walwala zai dauki raƙumai ya kyauta da su. Idan an shiga tsanani zai taimaka da dukiyar. Wa afqara baharan, wani ya taho bai da abin hawa, ya bashi raƙumi guda ya hau. Wa nahara saminaha, ya soke mai kiba daga cikin raƙuman, haka kurum ana zaune, ya ce a kamo raƙumi guda a soke. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa at'amal qani'a, mutum yana zaune a gidansa bai taba zuwa ya roke shi ba, sai ya aika mar nama ya ce ga wannan. Yana gidansa mawadaci ba matalauci ba, amma sai ka aika nama gidansa ce malam wannan kuma a yi miya da shi yau. Wal mu'tar, da wanda ya taho gare ka ya nema shi ma ka bashi. Wato idan mutum yana da dukiyar har ta kai raƙumi 200, to idan yana haka to babu laifi, amma in baya haka to wannan dukiyar kai to gare shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, sai shi yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, qultu ya nabiyallah, ma akrama hadhihi al-akhlaq wa ahsanaha, shin waɗannan halaye da mutum ya zama yana da dukiya, waɗannan halaye ne waɗanda ya kasance ya fi dacewa gare shi. Ga dai yadda nake, ni Allah tabaraka wa ta'ala ya bani dukiya, yana cewa ya Rasulullah la yahillu bil wadi alladhi akunu fihi likasrati ibli, saboda yawan dukiya na, ina da yawan dukiya, ga kuma abin da ka faɗa kai ma dalla da wato irin bayaninka. Wato idan dai mutum yana da dukiya da ta yi yawa har yana iya taimako da wannan dukiya a cikin walwala da lokacin tsanani, yana kyauta ga mutane sun nema ba su nema ba, to wannan dukiyar babu laifi. Yana yabon wato yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam siffanta mar sai ya ce, to ina da dukiya, ina da raƙume masu yawan gaske, kuma ga bayanin da kai insha Allah zan yi kokari in kiyaye. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, fa kaifa tasna, tunda kana da raƙumai da dama. Sai ya ce, qultu taqdul ibl wa yaqdun nas, ina da raƙumai da yawa ƙwarai, ina da wadata cikin jama'ata, mutane kan taho. Fa man sha'a akhadha bi ra's ba'irin, idan mutun yaga dama kirkin da ni nake musu ada ban sani ba ko daidai ne, amma idan mutun yaga dama ya kama raƙumi ya tafi, fa zahaba bihi, bani ce mai don me. Faƙala sai ya ce, ma tasna'u bi ifqari dhahari, bayanin da nayi na cewa idan mutum ba shi da abin hawa ka bashi fa kana yi. Qultu, sai ya ce, inni la afkiru sagira walan nabal mudbira, ina yi ya Rasulullah, kuma ma idan zan ba da kyautan raƙumi don a hau, ba na ba da raƙumin da ya zama ƙarami ne, ba na ba da raƙumin da ya tsufa wanda ba zai amfani wanda na bashi ba, raƙumin da ake alfahari da shi shi nake badawa. Sai manzo Allah ya ce, to wajen kyauta da na ce fa, fa kaifa tasna'u fil maniha, kana ba wa mutane kyautan madara, don akwai abin da ake kira al maniha. Zamanin da mutum yana da raƙumi ko yana da saniya, sai ya ba mu wani ya ringa tatsa yana shan nonon kawai, ba a bashi saniyar gaba ɗaya ba, amma dai ya rika tatsanta yana amfana da madaranta. Manzon Allah ya ce, kana haka? Sai ya ce, inni la'amnahu fi kulli amin mi'a, ya Rasulullah, a duk shekara nakan ware taguwa guda ɗari nononsu kawai na jama'a ne su sha, fi sabilillahi, babu wani abin da ake bari. Wannan fa duk a zamanin jahiliya yake. Sai manzon Allah ya ce, to ka dai yi kokari, amma barin tambaye ka, fa maluka ahabbu ilayka amma malu mawalika, shin dukiyarka ce ka fi so ko dukiyar magada? Kala, sai ya ce, qultu fa mali ahabbu ilayya min mali mawali, ya za a ce dukiyar magaji kuma na fi so? Dukiyata ni na fi so, tunda ni na tara abina, na fi son dukiyata akan dukiyar magada. Sai manzon Allah ya ce, to fa inna laka min malika ma akalta fa afnaita, to wannan duk abin da kai kar ka dauka wai ya isa, la iya dukiyarka kenan ko dai ka ci ya kare, aw labista fa ablaita, ko ka dinka ka sa ya tsufa ka jefar, am a ataita fa ambaita, ko ka bada kyauta ko sadaka, to ladan ya tafi yana jiran ka kiyama. Amma wanda ka bari a baya, wa illa falummu ilaika, wato kamar dukiya ce ta magada. Fakultu, sai ce, to ya Rasulallah, wallahi la in baqitu la afniyanna adadaha, na maka rantsuwa da Allah, in dai Allah ya banni da rai, ba na bari wa magada raƙumi ɗaya, duk sai na ƙare su, tunda nawa ne, duk zan tura su kiyama in samu ladan a can. Sai Al-Hasan al-Basri ya ce, da yake ba da labarin, Al-Hasan al-Basri ya ce, fafa ala wallahi, kuma haka Qais ibn Asim ya yi, sai da ya cinye raƙumin nan kaf, ya yi sadaka da su, duk suka ƙare. Falan ma habarat Qaisan al-Wafatu qala, lokacin da rasuwa ta zo mai shi ne tare yaran, ya ce musu, ya bani ya kuzo anni, ya ku yara na ku taru, ku riki wannan nasiha da zan muku, wannan wasiya da zan muku, la ajidu ansaha lakum minni, babu mai iya muku nasiha, babu wanda zai muku wasiya fiye da ni. Iza ana mitu, idan na rasu, fa sawwidu kibarakum, ku rika shugabantar da manya, wala tusawwidu sigarakum, kada ku shugabantar da yara, fa yastasfika fihakumun nasu, har mutane su raina ku, fa yahunu alaikum, wa alaikum bistilahil mali, ku yi kokarin neman dukiya. Kaga shi ya gama da nashi, yana ma yaran wasiya, ku yi kokarin neman dukiya, fa innahu manbahatul karim wa yustagna bihi anil la'im, matashiya ce kamar abu ne wanda ke ɗaukaka mai karimci, domin idan kana da kirki baka da abin da zaka yi kirki da shi, to kaga aikin banza ne. Amma in kana da kirki kana da dukiya, sai kirkin ta bayyana, shine manbaha, wato dukiya tana shaharar da mai kirki, dukiya tana sa mai kirki ya shahara, man bahatul lil karim wa yustagna bihi an al-layl. Sannan ana amfani da dukiya a kare mutunci daga mutumin banza. Idan kana da dukiya, mutumin banza ba zai taka ka ba, dan yana tsoro saboda kana da abin da zaka yi maganin sa. Yace musu wa iyyakum wal mas'ala, ina muku gargadi game da roko, ban yadda ba. Fa innaha akhiru kasbil mar'i, wannan riwaya ce ta wato al-Imam at-Tabrani. Inna ahadan lam yas'al illa taraka kasbahu, babu wanda zai koma roko face yayi asaran sana'arsa. Ba sa haduwa da sana'a da roko, ba su haduwa. In roko ya shiga sana'a, sai ya lalata sana'ar gaba ɗaya, ta lalace. Kaga mutum wato bashi da kwarewa. Wa idza muttu inna rasu fala tanuhu alayya, kada ku yi min kuka, kada ku yi min ihu. Fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anin niyaha. Kaga sabani yanda yazo cikin al-adabul mufrad, naji manzon Allah yana hana kururuwa. Wa kaffinuni fi siyabi, ku yi min likafani a tufafina, allati kuntu usalli fiha wa asum, wannan kayan da zama ina sallah da su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, kayan da nake azumi da su idan na rasu, wannan kaya shi za ku sa mi shine likafani na. Fa idza tafantumuni fala tadfinuni fi mawdi'in yattali'u alayya ahad, idan za ku binne ni kada ku binne ni a gurin da wani zai iya gani, saboda hadarin da muka yi bayani a baya. Fa innahu kad kana baini wa baina Bakar bin Wa'il hamashatun fil jahiliya, a zamanin jahiliya akwai yamutsi da ya auku tsakani na da banu Wa'il, banu Bakar bin Wa'il. Fa akhafu an yashbudin, ina tsoron idan suka san inda aka binne ni za su tona kabarin. Fa yasma'una fi zalika ma yazhabu fihi dinukum wa dunyaku, za su aikata abinda zai iya raba su da addini da kuma duniyarsu, saboda za a koma rayuwa irin ta jahiliya. Don haka Al-Hasan al-Basri bayan ya gama kawo riwayan, sai ya ce nasaha lahum fil hayati wa nasaha lahum fil mamati, yayi ma ƴaƴansa nasiha rayuwa mai nagarta, kuma ya ma ƴaƴansa nasiha mutuwa mai nagarta. Idan da ƴaƴansa za su ɗauki wannan nasiha, wannan wasiya, to za su samu kyakkyawar rayuwa ta duniya, kuma za su samu makoma mai kyau a lahira. Hadisin yana majma'u zawa'in na al-Imam al-Haisami, yana babun fi haqqil mal da al-Mu'jam al-Kabir da kuma al-Mu'jam al-Awsat na al-Imam at-Tabarani. Kuma babu shakka hadisin rijaluhu thiqat, in ka duba kitabu thiqat na Ibn Hibban, awwal kitabi atba'i tabi'in, hadisin 318. Malaman tarihi idan suna magana game da wannan, suna fitar da wato fa'idoji da dama game da rayuwarsa Qais ibn Asim. Don haka yasa akasarin malaman tarihi sun kawo labarinsa, kamar al-Imam at-Tabari cikin Tarikhul Umum wal Muluk a mujallar na 3 shafi 115, da Ibn Kasir cikin Al-Bidayatu wan Nihaya a mujallar na 5 shafi na 38. A takaice, abinda al-Imam al-Bukhari yake karantar da mu anan wato shine a rika gabatar da manyan mutane idan za a nada su shugaba. Wannan ya zama abin misali gare mu lokacin da zamu zabi sarki. Idan za a zabi shugabanni, a rika la'akari da waɗanda suka fi shekaru. Shi yasa yayi wannan babi taswidul akabir, kuma yayi bayanin dalilai, kuma dalilai masu kama hankali. Da zaran an ce maka sarakuna sun koma yara, to kimar sarautan ya fadi. Don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake misali da alamomin tashin kiyama lokacin da yara ke shugabantar al'umma. Idan aka wayi gari yaro ke zama shugaba, to al'amari lalacewa yake. Kamar yadda Bahaushe ke cewa, wai na yaro kyau yake ko? Allah ya samu gane. Akwai hadisai da dama waɗanda suka yi magana game da gabatar da babban mutum. Misali daga cikin waɗannan hadisai, akwai hadisin Abdullah ibn Umar wanda ke nuna cewa gaba ɗaya a rayuwa ana son komi a gabatar da wanda ya fi shekara, wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin Abdullah ibn Umar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amarani jibrilu an uqaddimal akabira, mala'ika jibrilu ya min umurni. Mala'ika jibrilu shine malamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mala'ika jibril, allamahu shadidul quwa. Mala'ika jibril ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya masa umarni duk abin da zai yi ya rika gabatar da manya, wannan shi yasa malamai suke cewa wujuhul ikram, duk wata fuska ta darajawa ana wato gabatar da manyan mutane gaba ɗaya a rayuwa. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 1555, wannan ya zama ka'ida, ma'ana ka'idatun amma, duk wani abu a gabatar da babba illa dai ta wajen. Akwai wasu hadisai da suka yi magana wanda wasu malamai ke ganin kamar akwai karo, kamar misali akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza suqiya qala ibda'u bil kubara aw bil akabir, idan aka kawo wani abin sha za a ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam, yakan ce a fara da manya wato kafin akai ga yara. Kaga ya dace da hadisin Abdullah ibn Umar, umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril ya masa ya rika gabatar da manya akan yara. Shima wannan hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin 1778, duk da cewa Muhammad Nasiruddin al-Albani daga baya yana cewa ya fahimta kamar hadisin akwai rauni. A silsilatu da'ifa, hadisin 2734, akwai hadisin Aisha kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastannu, Aisha ta ce wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana goge bakinsa da aswaki, wa indahu rajulan, akwai wasu mutane guda biyu a tare da shi, ahaduhuma akbaru min al-akhar. Aisha Allah ya kara mata yarda tace daya daga cikin waɗannan mutanen guda biyu yafi dayan yawan shekaru. Fa auha Allahu ilai, sai Allah yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi, ya masa wahayi fi fadlis siwak, game da ainihin aswakin, ragowar aswaki din. Allah ya ce masa kabbir, a'ti siwaka akbarahuma, ka bada aswakin nan ga wanda yafi su girma, wanda yafi su yawan shekaru. Hadisin yana sunan Abi Dawud, yana kitabu tahara, inda al-Imam Abu Dawud yake magana game da falalan aswaki. Kitabu tahara babu fir rajuli yastaku bi siwaki ghairihi, ya zama mutun yayi goge bakinsa da aswakin wani, ya kawo hadisin kuma ya inganta, yana silsilatu sahiha, hadisi na 1555. Allah yayi wahayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ka bada ragowar aswakin ga wanda yafi girma cikin mutane biyu din nan, hadisin Aisha. Bare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wunsa, Allah subhanahu wataala ya sa albarka ciki, ba kamar ya wun mu bane. Don haka yasa sahabbai suna fatan su samu wani abu dake da alaka da jikin manzo. Allah ya ce ma Annabi ka ba mu wanda yafi girma. Sannan akwai hadisin Abdullah ibn Ka'ab dake cewa kana idza stanna a'ta siwakal akbar, duk sa'ilin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aswaki, yakan dauki aswakin ya ba mu mutumin da yafi girma, ba yaro ba, saboda waɗannan umarni da suka zo daga Allah tabaraka wa ta'ala. To amma ta sashin abinci fa yace wa idza shariba a'ta alladhi an yaminihi, amma idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha abu, yakan bada ragowa ga nadamansa. Hadisin yana sahihul jami'i saghir, hadisi na 8797. Ya za a yi a hada waɗannan hadisai, wato idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha abun sha, yana ba mana damansa, ba wai wanda yafi girma ba, yakan ba wa na damansa idan akwai mutane a zaune da shi kenan. Alal misali akwai hadisin da al-Imam Tirmidhi ya rawaito, hadisin Anas bin Malik, Annabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi labanin qad shiba bi ma'in, an kawo madara ga Annabi sallallahu alaihi wasallam an zuba ruwa a ciki, ya zama faro faro kenan, kamar furani an gama sha a zuba ruwa a garwaya. Larabawa suna haka, kuma ba laifi bane, amma idan sha za a yi, in sayarwa ne haramun ne, saboda ya zama algoshi. Idan sayarwa za a yi haramun ne a ƙara wani abu akan madaran, amma idan sha za a yi, larabawa suna haka, saboda me? Saboda madaran idan an tatse shi yana da zafi, kuma larabawa ƙasan su akwai zafi, shine sai su surka da ruwa saboda ya rage zafi din. Wa an yaminihi a arabiyyun, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo masa wannan madara ta dama da shi, akwai wani balaraban kauye. Wa an yasarihi abubakarin, ta hagunsa akwai sayyiduna abubakar, hagun manzo akwai sayyiduna abubakar, damansa ga balaraban kauye, ba ma wani sahabi shahararre ba. Fa shariba, Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sha wannan madara, thumma a'ta al-arabi, sai ya ba mu balaraban kauyen nan da ke dama da shi, bai ba mu sayyiduna abubakar ba. Da ya ba mu balaraban sai ya ce al-ayman fal-ayman, dama sannan dama, kaga ba ma daga kan balaraban za a dawo ga sayyiduna abubakar ba, sai an zagayo ai ta ba mu na dama. don haka yasa malamai ke cewa ashe ta sashin abinci ana la'akari da wanda ke dama in ka dubi sharhin hadisin da Ibn Hajar yayi cikin Fathul Bari mujallal na farko shafin 357 yana cewa malamai sun ce fihi taqdimu zissin fi siwaki a gabatar da wanda yafi yawan shekaru idan za a bada wani abu kamar misali aswaki wa yatahaqqu bihi at'am wa sharab wal mashi wal kalam hatta abinci din hatta abin sha din amma muhimmin abu shine idan wani yana zauna dama da hagu da hagunka to in zaka tashi bada abu sai dai ka bada na damanka amma idan ba a gaba ba a dama da hagunka suke ba to ya kamata ka gabatar da babban mutum ta inda ya zama koda abinci ne koda abin sha ne hatta ta wajen magana sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta wajen tafiya Ibn Hajar yace ta wajen tafiya ya kamata babban mutum ya zama shine gaba ba karami ba wanda shine don hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda mala'ika jibrilu yayi masa umarni amarani jibrilu an uqaddima al-akabir mala'ika jibrilu ya min umarni in rika gabatar da manya idan za a yi aiki da wannan hadisi kaga ba za ka wuce gaba babban mutum yana bayan ka ba sai dai shi yana gaba kai kana bayan sa wannan shine da ta wajen magana ta wajen cin abinci ta wajen shan abin sha wa hadha ma lam yatarattab alqawm fil julus fa idha tarattab amma idan ya zama a zaune ake fa ana zaune ya zama za a ci zaka bada wani abu na abinci ko abin sha fa sunna hina izin taqdimul ayman sunnar annabi ita ce idan ana zaune wasu na daman ka wasu na hagun ka to dama zaka fara ko da a ce na daman ka yaro ne in ka duba sharhin Muhammad Nasiruddin al-Albani ga silsilatu sahiha mujallal na hudu shafi na 129 akwai hadisai da dama amma wadanda muka karanta insha Allah ta'ala sun wadatar Allah subhanahu wataala ya bamu lada abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك